Mai sauraro, sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 3 karkashin mai shari'a Lawal Ngwada Mahmud, inda a daidai wannan lokacin kotun ta sallami wani mutum mai suna Abdulhamid Dambala wanda aka fi sani da mai ganga, wanda tun da fari wato gwamnatin jiha ta gurfanar da shi a gaban wannan kotun bisa zargin fyaɗe, kuma lauyoyin gwamnati sun gabatar da shaidu guda 4 a inda shi wanda ake tuhuma ya gabatar da shaidu guda 3, kuma kotun ta gamsu da cewar bai aikata wannan laifin ba, a don haka kotun ta sallame shi kuma ta wanke shi nan take. Wannan mutum wanda ake tsare da shi tun a shekarar 2015 a gidan ajiya da gyaran hali. A daidai wannan lokaci muna tare da shi lauyan da yake kare wannan mutum, barista Lamu Somuji, cikakken suna da kuma inda ake aiki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, sarki ya tabbata ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Sunana Awwal Abubakar Ringim, ni lauya ne a hukumar gwamnatin tarayya mai taimakawa marasa karfi ta lauyoyi.
To wannan mutum da ka tsayawa mai suna Abdulhamid Dambala, laifin me ake zargin sa da shi, kuma tun tsohon yaushe ake tsare da shi?
A watan November 2015 aka kama shi akan zargin yayi wa wata yarinya fyaɗe. To amma ba a lokacin muka shiga case din ba, mu ba mu shiga case din ba sai bayan yayi shekara 2, wato a takaice shekara 4 da suka wuce ne muka tsinci case din. Yana ta wahala, babu lawyer, muka shiga kuma zuwa yanzu a yau din nan gashi Allah ya ikon sa gaskiya ta bayyana.
To ya akai aka gano cewar bai aikata wannan laifin ba?
Wannan koji ce ta gano haka ta hanyar shaidu nasu da suka kawo guda 4 ta saurara, mu kuma muka kana mu guda 3 da irin tambayoyin da muka yi wa su shaidun su, wanda ya fito a fili cewar duk abin da suke faɗa kawai labarin kanzon kurege ne, ba labari ne na gaskiya ba. Kuma koti ta gamsu da haka, da wannan ta dogara ta yanke shi ta sallame shi.
Akwai mutane da yawa wasu da suke gidan ajiya da gyaran hali waɗanda ba su da damar ɗaukar lauya, ya za a yi su same ku misali idan suna neman agajin ku?
To in kai maganar gidan gyaran hali, waje ne da sun san mu, mun san su, wajen zuwan mu ne yau da kullun, muna shiga domin bincika waɗanda ba su da lauyoyi da za su taimaka musu, kuma muna yin iya bakin kokarin mu. Ga wanda kuma Allah ya sa ba mu kai kansa ba, ko ta hanyar yan uwansa ne, to sai a same mu a gidan Murtala hawa na ɗaya, inda anan ne office din mai yake.
To mai sauraro, a daidai wannan lokaci muna tare da shi mutumin da kotun ta wanke, wato Abdulhamid Dambala wanda aka fi sani da mai ganga. Mai ganga ga shi yau kotu ta wanke ka kuma an sallame ka, menene ya faru aka kai ga wannan yanayi?
Assalamu alaikum, ni ne Abdulhamid Dambala Shanunu Shakogi mai ganga. Na yi wa Allah godiya da kyakkyawan farantawa da Allah Ubangiji ya wanke ni yau gaskiya ta halinta. Ni ake zargi da newa wata yarinya a shekara 9 tade, sai Allah Ubangiji yau ya nuna gaskiya, gaskiya ce. Ba uwa babu uba, bawa ba kane, sai matallafa akwai, ina tare da mai gidana Abubakar.
Menene ya faru yanzu aka kai ga wanke ka?
Gaskiya ce ta halinta, Allah Ubangiji ya nuna gaskiya, gaskiya ce akan wannan lamari da ya faru.
To yanzu ya zaka koma wajen mutane musamman a can garin naku?
Ina roƙon Allah, kuma dan Allah dan Annabi ga ƴan uwan musulmi, ga wanda yake da ni aikatawa, dan Allah ya bari, wanda kuma yake aikatawa ma ya kamata ya kula ya bari, dan Allah dan Annabi, saboda wannan abubuwa ba masu kyakkyawan kyau bane.
Mai sauraro, Abdulhamid mai ganga kenan wanda a yau kotu ta wanke shi kuma ta sallame shi. Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan sakatariyar Audu Bako.